بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yabo tabbata ga Allah mahallicin kowa da komai wanda da ikon shi da ganin dama tai ya ba mu iko muka halarto a wannan wuri da tarin albarka wurin da ake karantar da al'umma addinin mu na musulunci a yau kamar yadda aka saba a wannan wuri ana gayyato malamai tun daga namun nan cikin gida da kuma malamai da suke malumman mu na maradi duka ana gayyato malamai dai bayan dai bisa gudun wanda dan uwa musulmi suke badawa wannan na farko dai muna fata Allah ya saka musu da alkhairi da wannan ba alkhairin da kai kamar a ce mutane su tsara wani tsari na gayyato al'umma suna karantar da mutane addini babu abin da kai haka alkhairi muna fatan duwa da suka haka da bada dukiyoyin su da shawarwarin su Allah ya saka mu kowa da mafificin alkhairi. To a yau ma gashi an gayyato malamai da suka taho daga maradi. Akwai babban shehin malami Malam Suleiman tare da kuma rakiya ɗaya daga cikin abokan karatun mu duka su Malam Umar Gayaran da Malam Rabilu da kuma Arramoni Gasaran suka wataka takuma malam domin malam yanzu ya gabatar da wannan muhadara wanda an riga an gabatar da ta mata yanzu kuma da izinin Allah malam zai gabatar da muhadara akan mu maza to muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba malam jagoranci wajen wadin daidai mu kuma Allah ya ba mu ikon saurare na fahimta dan haka kowa ya yi kokari irin yadda kan zo nan ne ya to kuma kai kokarin isar da wannan sakon da malam ya fadakar da mu a wannan ka isar da shi ga mutane domin mi isarwa ta kai mu al'umma domin a yada sakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga al'umma kamar yadda ake tai kenan insha Allah rabbi ba tare da bata lokaci ba malam tare da shi akwai wataka Hayatuddin zai ainihin wataka taimaka mishi da ayoyi arama zai taimaka mishi da karanta mishi ayoyi da alqur'ani da haka arama sai ka fara gabanin malam ya shirya insha Allah Allah ya musu jagoranci wajen kudin daidai assalamu alaikum
illahi minash shaytanir rajim man yuti'ir rasul faqad ata Allah ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بايك يموا ما حدثتاونا وجيمي البركة إنا إسرمكو دقيسوا تأدين المسلمشي إتجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا بكوي قوات الرجم وطعنا بكوي أجير وطن المسلمشي hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 muna godiya ga Allah da matukar farin ciki da ya azurta mu da kasantuwa tare da ku a cikin wannan gari mai albarka na gidan rumji kamar yanda muke addu'a Allah ta'ala ya kara wa rayuwar mu albarka Allah ta'ala ya cilinta zukatanmu yin abin da yake so kuma zai samar da kusanci zuwa gare shi ya cilinta mu nisantar abubuwan da ya hana waɗanda suke janyo hucin shi ƴan uwa a takaice ba tare da dogocin kuɗa ba zan yi takaitaccen bayani bisa kan abin da ya shafi mu'amala mu'amala magana ce mai faɗi kuma mu'amala ita ce addini addinin mu na musulunci ya kumshi mu'amala gaba ɗayan rankatakab da yawa daga cikin waɗanda ba su fahimci addini ba ɗauka suke idan ana zancen musulunci to kawai ana zancen in an kira sallah ka je masallaci kai sallah in lokacin azumin ramadani ya zo ka ɗauki azumi tare da musulmai in kana da ƙarfin zuwa kai haji ka je kai aikin haji idan dukiyarka ta kai nisabi ka fidda zakka su iya inda suka iya kance addinin musulunci kenan bakin ta kenan shine musulunci to shi kuma wanda yake da wannan fahimtar idan musulmi ne to jahilin musulmi ne bai ma fahimci inda alƙiblar musulunci take ba kwata-kwata a rayuwar shi idan kuma kafiri ne to dama ya aika ɗan uwa musulmi addinin musulunci addini ne na mu'amala gaba ɗaya ta rayuwa kaf lungun rayuwa da ka sani babu wani lungu wanda addinin Allah ba ya da tsari ko ba ya da tacewa a ciki idan baka fahimci addini bane har sai ka dora mamaki wai yaya aka yi malamai suke maganar kaza, idan kanka yana da duhu, kanka yana cikin tukunya, baka fahimci me musulunci ba. Amma wallahi in kai musulmin kirki ne wanda ka san me ake ce ma musulunci, wallahi in ka ji malami ya dauko magana bisa kan likitanci zaka gane yayi daidai, domin babu wani likitan da yafi annabi iya likitanci ko sanin likitanci. In ka ji malami ya dauko magana bisa kan injiniyanci ba za ka yi mamaki ba, domin ka tabbatar da alkur'ani yayi magana injiniyanci. Idan ka ji malami shi ba makeri ba yana magana kira, shi ba kafinta ba yana magana kafinta, shi ba wato magini ba yana maganar gini, shi ba matoyin kosai ba kowaina yana magana kosai kowaina, shi wato komi kaji yana magana ba za ka yi mamaki ba, domin yana karanta littafin da yake kowane littafi a duniya, yana karanta littafin da yake kumshe yake dauke da sako wanda ya shafi kowa. Alkur'ani babu wani aiki da kake aikatawa a duniya, babu wani hali da kake bisan shi a duniya, babu wani yanayi wanda kake akan shi a duniya wanda alkur'ani bai da tacewa akan shi a ninka, sai dai kawai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Amma alkur'ani shakundum ne, shi yasa duk duniya babu wanda ya fahimci hakikanin abinda alkur'anin ya kumsa ko ya zo da shi sai wanda aka sabkar mashi. In ka hudda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk wani wanda zaka gani a duniya kasa yake a wajen fahimtar sakon Qur'ani, wallahi kasa yake. Sannan in ka hudda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to duk duniya babu wanda ya gano Qur'ani cikin shi da wajen shi irin almajiran shi wanda suka yi karatu kai tsaye daga bakin shi, suka koyi madarar ilimi ba garwayi, sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ka cire sahabbai, babu wanda ya kai fahimta alqur'ani a duk duniya cikin shi da waje irin almajiran da suka koyi karatu daga bakin sahabban, sune tabi'ai irin su Mujahid, irin su Ikrima, irin su Alqama, irin su Abu Ibn Abi Rabah da sauransu. Babu wanda yamma alqur'ani fahimta hakikanin fahimta irin su. To daga bayan wucewar su kuma sai wanda suka biyo bayan su, abubuwa suka fara ja da baya, himma ta fara komawa hamma, ababe suka fara lalacewa, lokacin sanyi mutane su yi sanyi, lokacin rani su yi rauni, lokacin damuna su daddame gari su yi dumu dumu, in ana zahi zuciya ta kwashi zahi, mutane suka koma babu karatu, himmomi sun yi kasa, an samu rauni, Qur'anin ba iya karanta karatukan shi gaba daya. A daga wannan lokacin ma sai ya zamanto ilimin da ke cikin Qur'ani ba wai a karanta ba a gane ayi aiki da su, a'a mutum ya iya daukan su gaba daya, wallahi yayi kadan. Daga lokacin sai aka fara rarrabawa, a ce to wanga malamin tafsiri ne, dan haka shi bangaren tafsiri ne, sai tun daga farkon fara karatun shi in shekaru irin na annabi Nuhu Allah zai bashi, har ya gama shekarun nan ya kare bai kare karatun tafsiri bai ma iya gane shi ba. Amma aka ce sai a ce wanga taktar ne a tafsiri, bangaren tafsiri ya karanta, amma da ka kawo wani dan karamin abu a tafsiri sai ka tarda, wallahi wanga taktar din bai ma taba gane shi ba, kuma wallahi tafsiri. In ka dauko bangaren fikihu, sai wasu suka tsaya nan, shi kawai wannan malamin fikihu ne, in ya fara karatu tun farkon karatun shi har ya kare rayuwar shi, fikihu yake ta bincike kullun shi, karatun shi fikihu, littattafan shi fikihu, mas'alan shi fikihu, ina ake magana fikihu. Amma wallahi har ya shiga kabari, wani littafin fikihu ba ma ya karanta shi, bai ma san sunan shi ba, wani ya dauki bangaren qira'at, shi kawai malamin qira'at ne, zai yi ta kwarkwari akan har ya mutu, wata mas'ala da ta shafi qira'at bai san ta ba, wani ya dauki bangaren tarihi, kawai shi malamin tarihi ne tun daga abin da ya shahi halittar annabi Adam har zuwa yau duk abin da yake da dangane da tarihi yana research yana bincike yana kokarin zakwalawa yana kokarin lekowa yana kokarin ya hasko ya gano amma har ya gama rayuwar shi ya bari wallahi bai gane hakikanin abin da ake cewa tarihi wani abin ma Qur'ani ya jima da haska shi amma shi bai fahimta ba kuma malamin tarihi wani sai ya dauki wani bangare na ilimin fassara mafarki kawai shi kuma sura guda ce alqur'ani yanzu yayi magana akan fassara mafarki wani a rayuwar shi shi malamin fassarar mafarki ne zai ta karatu akan fassarar mafarki ya zai a gano fassarar mafarki har ya gama rayuwar shi iya abin da zai yi kenan wani ya dauki hadisi shi kuma hadisi cikin rabin aya Allah ya magana kabcin hadisan da ka sani yace wa ma atakum ar-rasulu fakhuzu fa an gama
أتاكم الرسول فخذوه
نعم
وما نهاكم عنه فانتهوا
أتكم ونن آية دبتكي آية غداب رب آية نم malamai suka ce duk littafin da ka taba gani da wanda baka taba gani ba da idan ka a duniya to kaf inda yana zance kan hadisi ko hadisi tsantsagaran hadisi madara hadisi matanin hadisi ilmun rijal wal asanid wal ilal ko kuma abin da ya shahi al jarh wa ta'dil duk bangarorin hadisi kaf sun nace cikin wannan rabin ayi duk abin da ake karantawa cikin bangarorin hadisi idan mutun ya zamanto wato wani sai da ya gama karatun likita ya zama ƙwararren likita kawai wata rana minti bai wuce minti biyu ba ya hadu da wani babban malami na musulunci a Misra wanda ake ce ma Ibn al-Qayyim al-Jawzi yace da ya tattauna da shi minti biyu sai yace na rantsa da Allah na je koyon likitanci tun daga nan haƙatattana na yi shekaru ina koyo amma ban taba samun ilimi ba a likitanci irin karuwar da nayi da kai malam zaman nan kawai nayi da kai yace wannan tsayuwar kadai na fahimci ilimin da duk karatu na ban taba samun shi ba na likitanci shi kuma malamin ba likita bane malamin Qur'ani dan haka in kaji mutun yana zance a ai malamai su bar sa baki cikin bangare kaza ko a bar to daƙiƙi ne jahili ne jajawur bai ma san menene musulunci ba dan haka addinin musulunci addini addinin da Allah ya samkar da aya guda cikin ta yace ma farraqna fil kitabi min shay
ma farraqna fil kitabi min shay
a cikin nahl yace wa anzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay
anzalna alaykal kitaba tibyana likulli
yace kuma wa kullu shay'in fassalnahu tafsila yace kuma innahu laqawlun fasl
إنه لقول فصل
نعم
وما هو بالهزل
الله تعالى يتي القرآن إنما قنا تي رربيا بيانانيا ودا أكا رربي دكي دكي دايا بايان دايا وان باي وان قاتنا قرو قرو واندا القرآن سابو دا بيانوانش in kai makaho ne bayanin alqur'ani sai ya wuce ganinka ya ratsa zuciyarka ka gano shi idan kai shine alqur'ani wato shine bayanin da hakurma wanda bai ji sai da yake gane abin da ya kumsa wato wani bazabar mai ayamai sai ya dauki qur'ani ya mace ga hamatar shi sai ya shiga kasuwa in ya zo kasuwa da yayi tsaye gaban mai shago sai ya ce wanga wanga littafin wallahi akwai bayani cikin shi akwai bayani shi ya yarda akwai bayani koda bai san bayanin ba ya tabbatar da akwai bayani sai ce wanga wanga wallahi akwai bayani haka yake yawo yana kewa yawo to alqur'ani wallahi da gaske ne akwai bayani cikin shi kuma bayanin mu yanzu mutanen yanzu wallahi kasassu ne mu akan mu gano shi saboda ba karatu muke ba ba bincike kai ya ma ishe kama babban musiba mun mare na Qur'anin doka muke babu ilimi cikin shi ina ke da ilimi sai an bude libir na science nan ne ke da ilimi ina ke da ilimi sai an buda maganganun wani kai in banda ma daƙiƙanci wanga wa maganan mahalicci ce wanda ya halicci kowa ya san komai ya san kowa wannan kuma libir kin da zaka dauka maganan wani ƙwara ɗayan mutum ne kuma gwalgwadan nibon shi ne yake magana watakila wani wanda ya yi shi da ya bude libri din sai ya ci gyaran shi yace a ga magana akwai gyara ba haka bane ko da ya yi shekara 100 nawa da yanta amma tawagga maganar mahalicci ne wanda in Allah ya ga yi magana cikin Qur'ani ko ka yarda ko kar Allah sa ka yarda ko ka gane ko kakka gane ko ka goyi bayanta ko kakka goyi bayanta ta zauna zam wallahi haka nan take ba ta tashi in dai alqur'ani Allah ya riga ai ba zan san shawararka ake nema ba ka yarda ko makar raba Allah ya ce kaza a gai ne yayi tabbatarwa ne yayi haka nan ne abin yake bayan ana san ka yarda ko kakka yarda dan haka Al-Qur'ani littahi ne wanda Allah ya samkar mamu saboda rayuwar mu gaba dayan ta kaf tun daga A har Z dan haka dole ne mu al'ummar musulmi mu dawo mu fahimci littahin Allah kuma mu aikata shi a cikin mu'amalolin mu na yau da gobe su sabba annabi da yake san yi mu fahimta Al-Qur'ani cikin su wani yace na rantsa da wanda raina yake ga hannun shi ko da baybayin dabba ta ya bace in nan neme shi nan rasa in na karanta Qur'ani sai na gane shi rantsuwa yayi da Allah yace wallahi inda baybayin dabban shi ya bace in dai zai bude Qur'ani ya karanta wallahi sai ya gane shi kan kenan wani cikin su yace wallahi shi babu wata aya cikin littafin Allah wanda ta sabka ba ce ya san ina ta sabka ba yausa ta sabka akan min ta sabka shine Abdullahi ibn Mas'ud yace inda na san wani da a duniya wanda ya fi ni sanin littafin Allah in dai abun hawa yana iya tarda shi inda yake yace wallahi da sai na je duk inda yake a duniya na tarda shi saboda ya karar da to kaga wannan alqur'ani ba mu gano shi ba ba mu karanta shi ba yanda ya dace mu karanta shi ban bibiye shi ba yanda ya dace sai da katar da musulmi likita amma bai taba tunanin ba yaya ne ya kamata ya hada ilimin shi na likitanci na zamani wanda ya koya daga turawan duniya da kuma ilimin likitancin da yazo cikin alqur'ani bai ma da wannan lokacin kai shi yake ma shi ne dace in ma an yi ba a ganewa saboda ba littafin ilimi bai dauke shi kawai littafin ibada ne a karanta a samu lada yanda ka samu musulmi injiniya amma in zaka tambaye shi musulmi injiniya cikin Qur'ani wace aya ce ta yi magana injiniyanci sai dai ka yanke shi bai san ta ba ji yake ma babu wannan karatun cikin Qur'ani zaka samu musulmi dan kasuwa in zaka tambaye shi wai a Qur'ani yaya ne Qur'ani ya tsara mu'amalar kasuwanci da dokoki wallahi bai sani ba sai dai ka kashe shi shi kawai ne kayan shi yake yanda yaga ana yi in yaga wani ya cuta ya samu kuɗi sai ya ce kai wancan gaskiya ƙwararren ɗan kasuwa ne shi ma bare ya haka to kaga tunda littahin mu alqur'ani littahi ne mai karantar da mu ɗabi'u da mu'amala to dole ne gaba ɗaya rayuwar mu a ga fassara alqur'ani an tambayi Aisha radiyallahu anha akan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce mi kana khuluquhul qur'an tace dabi'un shi sun kasance alqur'ani ne kanka tambayi kowa in dai dabi'ar annabi kake so buɗe littafin Allah karanta in kaji ana zancan hakuri yafi kowa in kaji ana zancan sadaka yafi kowa in kaji ana zancan sada zumunci yafi kowa in kaji cikin shi ana zancan gaskiya shine as-sadiqul amin in kaji ana zancan amana cikin shi da riƙon amana wallahi shine shugaban masu riƙon amana idan kaji ana zancan idan kaji ana zancan adalci shine top a bangaren adalci duk wata ɗabi'a ta ƙware in ka hadu da ta cikin Qur'ani wallahi ɗabi'ar annabi ce Allah ta kanshi da ya tashi mai shaida sai ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim
wa innaka la'ala khuluqin azim
wannan shaidu kenan complete amma lokacin da Allah ya tashi tsarkake harshen shi sai ya ce wa ma yanfiqu 'anil hawa
wa ma yanfiqu 'anil hawa
ya tsarkake zuciyan shi ya ce alam nashrah laka sadrak
alam nashrah laka sadrak
kuma ya ce ma kadaba al-fu'adu ma ra'a
ma kadaba al-fu'adu ma ra'a
manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tsarkake harshen shi ya ce shi ba ya magana akan san zuciya duk maganar da ya wahayi ne Allah ya tsarkake zuciyan shi Allah ya tsarkake kirjin shi Allah ya tsarkake shi gaba ɗayan shi ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana akan manyan manyan ɗabi'u masu girma ɗan uwa musulmi dalilin kasantuwar wasu musulmi summa musulunci rubabban fahimta shi yasa kake samun cikin rayuwarsu babu musulunci sai kawai wajen sallah masallaci in kaje idan dan kasuwa ne kaje wajen kasuwancin shi wallahi ba za ka tarda musulunci ba ko alamar musulunci idan mai aikin hannu ne kaje ma'aikatan shi inda yake aikin hannu kai wani ma har da bakin shi yake faɗi ka nan haba wajen wani karatu bane ba ko wajen wani zancen Allah nan wajen harkar sana'ar mushi saboda haka in wani karatu za ka ko wajen zancen Allah to ga nan masallaci waje can kaje dan Allah irin maganar da pastor ko ba ma guje zai faɗi wai shine musulmi ke maimaita da bakin shi wallahi faɗin wannan magana yana da hatsari domin wulakantar da addini kace wai ga wani wuri ne wai nan ba wurin addini bane ba kuma kai musulmi ne yiwa gaya maka cewa shi musulunci ya bambance tsakanin rayuwa da shari'a waye gaya maka addinin musulunci ya bambance da wannan to in haka nan ne mu annabin da aka turo mamu me zama cikin coci ne ba yawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ne wanda yazo ya karantar da duniya mu'amalar ranka takab saboda haka ya kasance yana yawo yana cin abinci irin yanda muke cin abinci yana jin kishirwa yanda muke jin kishirwa yana jin yunwa yanda muke jin yunwa lokacin sanyi yana jin sanyi lokacin zahi yana jin zahi in an yi rana yana jin rana yana shiga inuwa yana jin sanyin inuwa yana zuwa kasuwannin yana yawatawa yana mu'amala irin ta mutane yana auren mata yana haihuwar yaya duk mu'amala irin ta mutane yana yi ai yana cikin dubgewa da batan kai kaji mutun na gardama wai annabi mutun ne ko ba mutun bane wai musulmi fa ba pastor ba ba arni ba wai kaji shi cikin inuwa ana gardama da shi wai annabi mutun ne ko ba mutun ba kana irin mutun ne kai ko in ma wani irin musulmi ne kai alqur'ani cike yake da cewa annabi mutun ne amma kai zaka dawo kana gardama wai annabi mutun ne wanda yake kowanne mutun daraja da kima in ka hudda annabi daga layin mutane mu san ko layin da ka sanya shi ba ai kabare ne suke gardama suna cewa ya zai a turo masa mutum to in yana mana kafiri ma ya hi ka sanin su gobe annabin ka kaga ai akwai matsala su kabare sun yarda mutum ne ko amma gardamar da suke yaya za a yi a ce a turo masa mutum su ba mutum suka so a turo ba mala'ika kenan sun gama sallamawa cewa mutum ne ko amma yanzu suna da ja ya za a yi Allah ya turo mutum irin mu ai mala'ika ya kamata a turo sai Allah ya ce masa to ai dama gabaninka ba mu taba turo wani mala'ika ba duk annabawan da muka turo gabaninka mutane ne har Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul ibrahim yace dukkanin annabawa sai da suka samu irin wannan kalubalen mutanen su suna garrama wai ya za a yi a ce Allah ya turo dan aiki amma kuma ya turo mutum sai annabawa qalat lahum rusuluhum innahum illa basharun mithluhum
lahum rusuluhum innahum illa basharun mithlukum
na'am
walakinna allaha yahunu ala man yasha'u min ibadihi
shine Allah ta'ala yace sai manzannin su suka ba su amsa suka ce innahum illa basharun mithlukum lalle mu manzanni mutane ne kwatankwacin ku walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi sai dai Allah yana yin baiwa yana yin ni'ima ga wanda ya ga dama daga cikin bayin shi dan haka duk da mu mutane ne Allah ya mamu baiwa ya mamu ni'ima ya zabe mu matsayin ɗan aikin shi to kaga saboda ya karantar da mu mu'amala gaba ayanta shi yasa Allah ya sa mutun ne annabi zai kewaya kasuwa saboda darajar da kasuwa ta samu a musulunci a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban mai control ɗin kasuwa da kansu yake shiga kasuwa yana kekkewayawa yana ganin yaya haraka shi yasa wanda suka maye gurbin shi bayan shahadibobin shi kuma suka dora yin haka nan ko manzon Allah sallallahu da kansu yake kekkewayawa cikin kasuwa in ya ga kuskure yayi magana in ya ga mu'amala wanda bata dace da musulmi ba ya karantar ya fadakar wata rana yana wucewa a cikin kasuwa kawai sai ya ga wani mutum ya ta da tsirin abinci haka sama to kamar Allah ya sanar da shi cewa akwai wata matsala cikin abincin nan ko da manzon Allah ya tunkaro inda abincin yake sai ya sanya hannun shi haka ciki ya toma hannun shi can kasan abincin ko da ya dago hannun shi shega shi jike da ruwa da lema sai ya kalli mai abinci yace mai ma hada ya sahibi ta'am menene wannan ya kai mai sai da abinci sai mutumin ya ji kumya yace ya rasulullah asabatuhu sama ya ma'aikin Allah ruwan sama ne ya dantake shi sai manzon Allah yace mai afala ja'altahu fawqa at'ami khayyarahu an-nas to me yasa baka sanya mai leman daga sama ba dan mutane su ga wannan jikakke ne lema gare shi man ghashana fa laysa minna duk wanda ya ha'ince mu musulmi to ba daga cikin mu kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake yawo da kanshi yake control kin kasuwa shi yasa wanda suka maye kujeran shi a bayan shi sa Abubakar da Umar su ma suka ci gaba da irin halayen shi Umar da Ehsan dan shi yake kiyewa yawa cikin kasuwa in ya ga mutum na kuskure ko yana wata mu'amala wanda ba irin ta musulmi ba sai ya tsawata mishi wata rana Umar ya shiga wajen wani ya ga bai ma iya harkar kasuwanci ba kwata kwata sai ya ce duk wanda bai fahimci addini ba kwata kwata bai halatta bai shigo wannan kasuwa ya ce zai yi kasuwanci yace domin in dai mutum yace zai yi mu'amalar kasuwanci a kasuwar musulmi kuma bai fahimci musulunci ba sai ya cire ba sha'a am aba haka Umar yace ko ya so ko ya ki dole sai ya ci haram yasa Umar ya hana yake ba mutane shela duk wanda ya san shi bai da fahimtar addini bai da fahimta a bangaren kasuwanci to kai saki ya shigo kasuwan Umar ibn al-Khattab cikin kewayawar da yake yi wata rana a kasuwar Madina ya tar da wani mutum ya kawo abinci yana saidawa da farashi wanda ba irin na ƴan kasuwa ba kamar kace ana saidawa jikka jikka shi kuma sai ya ce 150 za a bashi sai Umar ibn al-Khattab ya mai tsawa yace cikin bito ne kai guda ko ka tashi ka tai ka bamu wuri ka bar kasar mu ko kuma ka saida da irin farashin ɗan kasuwan mu kaga wannan yana nuna wato in akwai tsari da mu'amala har kasuwanci yana buƙatar sai amma da kaga wani girbutu da wani iskanci duka rashin tsari ne da rashin bin dokoki ya ce kasuwanci yanzu wannan adalci ne ɗan kasuwa ya tai ya sha wahala ya je wani wuri ya saro abin shi yanzu ya zo ya ƙara ƙadago ko dala goma kai sai ka zo yanda suke zuwa su saro haka zaka zo ka saida a cikin kasuwa wannan daidai ne wannan rashin tsari ne da kuma rashin bin dokan kasuwanci da kuma wato rashin ɗabi'u da mu'amala wani sai ya dima a wai shi rangwame ai rangwame ma musulunci ya bi ka san rangwame amma cikin tsari ake kawo rangwame ba haka nan bane kawai amfagai kawai yanda kaga dama zaka zo kai kayan ka sarranta saboda haka ɗan uwa musulmi inda muna komawa ga karantarwar musulunci to zamu gano komi muke yi a duniya komi muke aikatawa wallahi musulunci yana da doka akan mu yana da doka yana da hukunci yana da tsari dole mu bi komi yau musulmi a mu'amalan shi da mutane da yawa daga cikin musulmi in kai mu'amala da su saboda munin mu'amala da rashin ɗabi'u na ƙwarai da rashin sanin wato bin dokokin Allah na musulunci wallahi wani zaka ce har gwamma ma mu'amalar da kai da wani kafiri akwai wanda zai faɗi haka in kace gwamma mu'amalar ka da kafiri ba musulunci ka wulakantar ba shi wannan musulmin macuci ka wulakantar domin saboda in ya zamana shi yana matsayin musulmi amma a mu'amalan shi zai iya sa ƙarya zai iya sa yaudara zai iya sa cuta zai iya sa babakere zai iya sa hababba da hatsabe da hatarami komi yana iya aikatawa cikin mu'amalan shi to wannan irin musulmi wannan irin musulmi ne in kai mu'amala da kafiri ka ji dadi kuma sai ka fasa gai haramun ne ka gai ka ce ka ji dadin mu'amala da shi to sannan yanzu mu musulmi ne aka kalli mu'amalolin mu wanda muke yi wai karantarwar musulunci ce muke fassarawa to asali fa kamata yi a ce in aka ga kirista to an yi mu'amala da shi kamar yana representant kiristanci ne ko ya ga musulmi duk abin da aka yi da shi kamar yana representant ne na musulmi gaba daya haka nan ne asali ya dace duk abin da aka gani gare ka matsayin ka na musulmi to kai tsaye kamar kana nuna haka musulunci yace mi to amma ya tsakani da Allah mu musulmi min yarda a ce duk abin da aka gani ga musulmi haka musulunci yace ai wallahi ba mu yarda ba wallahi ba mu yarda ba ba wai ma duk abin da aka gani da musulmi ba kai inda abin ya kai ya kawo ya wuce iyaka ba musulmi ba zalla ga magari duk abin da ka gani ga malamai ma malamai ma wallahi ba duk abin da ka gani gare su bane musulunci yace ai in dai na mu'amala yau zaka samu akwai wanda almajiri ko malami amma da sunan malumta kin inda za ka rabe shi wata mu'amala koda ta awa guda ta hada ka da shi in ya ishi ya guma ma mugun abu kar ciza ya tsakana mamaki wallahi sai ya barka awa guda da cizon zanya waye shi kaune malami kana mamaki waye shi kaune saboda mu ne dabi'u da mu'amala wallahi yau zaka samu mutumin da yake da alaka da addini da karabe shi gara karabe maciji saboda shi saran ka ne zai ga jiki kawai shi kuma wanga yana iya azama tantsuyan ta kashe ka mu'amala ta yi nisa cikin harkokin mu musulmi wanda in ka duba kuma musuluncin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wallahi ba haka yake ba babban abinda manzon Allah ya kokari wajen karantar da mutane shine a aikace a ga addinin musulunci sai sa wani mai hikima yace hal tatlubuna min al mukhtari mu'jizatan yakfihi sha'abun min al ajdafi ahyahu man wahada an nas hatta sara watiruhum idha ra'a walad al mawtuni akhahu warhaba an nas bil islam hina ra'u an al ikha'a wa an al adla maghzahu wannan yake cewa shin akwai wata mu'jiza da mutanen duniya ke nema ma Annabi Muhammad ya kawo musu ai ya ishe shi mu'jiza yanda ya tar da duniya dip gaba da baya amma ya raya ta manzo Allah ya zo ya tar da duniya kamar yanda ka san wani yankin makabarta kawai rayuwa din cikin duhu wasu suna bautar shanu wasu suna bautar kunkaye wasu suna bautar itace rayuwa mai ƙarfi shike kwamtsa mai rauni ba siyasa ba tattalin arziki ba jagoranci ba aqida ba addini ba komai kai ba haka ya tar da duniya amma da yazo kadiba cikin dan kankanin lokaci yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saita wannan al'umma wanda ke da kai yakin basasa na shekara da shekaru kabilun da ya tar da su ma yakin gadan shi suka yi in wanga ya ga dan wanga kabilan ba wani abu kawai kwamce shi ne zai yi sai aka tambaye shi me yasa shi ma bai san me yasa ba aka tar da iyayen shi suna yi amma manzo Allah yazo ya maida waɗannan mutanen suka zama ɗan uwan juna dunkulallu mulmulallu haɗe wanda in daya wanda ya kashe kakanka ka san shi wane ne amma yanzu in ka gane shi zaka rungume shi kai musafaha da shi ya zama dan uwanka na musulunci saboda kyawun musulunci da dabi'u da ya karantar amma sai ga shi yanzu sannu musulmi sun sai yanzu in muka karanta a tarihi sai mu ji an ce mu hanyar da musulunci ya bi ya shigo a yankunan mu ta hanyar dan kasuwa ne muna jin ana bada labari a tarihi cewa ta hanyar dan kasuwa musulunci ya shigo ba wai nan Niger ba yankuna da dama na Afrika musulunci ya shigo ne ba ta hanyar yaki ba ko Niger wani annabi ne yazo ya yakace mu ya kace kakannin mu muka zama musulmi ai a tarihi ta hanyar dan kasuwa ne ko an karbi musulunci to sai ka auna ɗan kasuwa wanda har saboda kyawun mu'amalan su har za iya karban musulunci a yadda da shi ga hannunsu wani irin ɗan kasuwa ne irin na yanzu kai ɗan kasuwa ka auna da kanka shi ma ya auna dukkanin ɗan kasuwar mu su auna da kansu wai irin wannan mu'amala da muke ta kasuwanci irin tace tasa wato ɗan Afrika suka ji sha'awar musulunci har suka karbe shi wallahi ba irin ta bace ba irin ta bace kasuwanci ne wanda yake cike da gaskiya da amana ba ha'inci babu boye aibi kasuwanci ne wanda ya cika dukkanin sharuɗan shi a musulunci to irin shi ne ya dace shi ba musulmi duk inda yake a duniya matsayin mai kira yake matsayin wakilin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ko yau ka karbi musulunci in dai ka karba ka gane shi kuma ka yarda to kai ka zama matsayin wakili ɗaya daga cikin wakilan Annabi Muhammad duk inda ka je a duniya ko dan dako ne kai to wajen sana'ar ka ta dako so ake ka dora mu'amala mai kyau wanda zaka janyo hankalin mutane amma yau da wace mu'amala mutum zai janyo hankalin mutane da musulunta wani bature bayan ya musulunta sai ya dawo yankin musulmi yana mu'amala da su sai ya ga ƙarya da cuta da cin amana da wasosan dukiya yaki haram yaki halal haram tana gudu tana wallahi ba ku kamo ni suna billahi lazi sai mun cin mai haka take rayuwa sai ya dore cewa yace ya gode ma Allah da Allah ya sa ya fara fahimtar musulunci kamin yayi mu'amala da musulmi yace inda da musulmi na fara mu'amala da har abada ban gano musulunci sature ne ya musulunta yazo yayi mu'amala da musulmi yake fada haka yana ma Allah godiya da Allah ya sa shi musuluncin ne ya fara ganewa da kanshi sannan ya musulunta ba wai musulmi bane ya kalla to kaga wannan duk inda kai zaka zama kai dalilin kama wani yake musulunta to kai ka zama fitina wallahi kai fitina shine abinda malamai suka fassara ayat din Allah ke cewa rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafar daga cikin fassarorin ta malamai suka ce akwai ma'anar kai ka zama kana da wata muguwar dabi'a ko wani mugun hali wanda in wani ya gane ka dalilin ka sai yake musulunta to ka zama fitina ga kafiri kenan domin kai ka hana shi musulunta to kaga mutanen kware su suna addu'a suna cewa ya Allah kar ka sanya mu zama mu ne fitina ga kafiri akwai fitina ga kafiri kamar ya kalle ka ya gano kawai in dai wanga shi ne musulunci irin halin da wani ke yi ni ban da masu awan shi to saboda in ka karanta tarihi zaka ji mutanen da suka musulunta dalilin kyawawan dabi'un da suka gani sun yi yawa limkin ba limki sama ga mutanen da waya katar su ne akai su wane ne aka yakata suka musulunta da kai shi ma a tsarin musulunci fa ayat Qur'an ci tace ba a cilanta wa mutum cikin shiga musulunci wanda ka ji wani kafiri yana suka yana ai musulunci shi yazo da ta'assubanci shi yazo da ta'addanci ƙaryar banzaci yake da kuma rashin adalci amma inda ya karanta tarihin da kyau shi da kanshi sai ya gano musulunci ba a cilasta inda ana cilasta mutum shiga musulunci yau sahabbai yaƙe-yaƙe guda nawa suka yi ba sun sha kamo fursunonin yaƙi ba cikin wanda suka kamo a tarihi akwai da aka kamo wani kafiri aka zo aka tsarka ka mai azaba aka ce sai ka musulunta ba a taba yi ba ba a taba yi ba inda ana tursasawa da sai a ce ga wasu kafirai nan da aka kamo na yakin kaza an yi ta musu azaba sai sun musulunta a so ne ake su shigo cikin musulmi in dai suka shigo wallahi su musulmin baya suna da guarantee in dai ka zauna da su to sai kai kwaye musulunci suna da wannan guarantee saboda ni saboda aikata musuluncin a aikace mu kuma wannan yanzu muna da wannan guarantee wai yanzu fa inda za a ba mu zaɓin mu a ce wani ya musulunta ya dawo cikin mu sai mu ce kai in dai can wajen su da sauki kawai yayi zaman shi ko ba haka nan ba domin ne in ya dawo kwankwanto ma za mu sanya shi wallahi mu'amalar mu za ta sanya shi kwankwanto karfi nan to wai an ce musulunci shi yace ai gaskiya kuma na ga duk inda nuna hakari ake fesa ni an ce musulunci shi yace ai amana kuma ko ina cin amana ake an ce musulunci shi yace ayi adalci kuma naga zalunci ake an ce musulunci shi yace a girmama manya kuma naga yara cikin hinjire sun mahire na manyan an ce musulunci duk abinda aka gani gashi musulunci ne zai aka kawai babu shi a aikace babu shi a aikace kwata-kwata saboda haka ɗan uwa addinin namu na musulunci addini na mu'amalar dabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamin ya yakaci garuruwa zukata ya fara yakata sai da ya fara cin zukatan mutane da yaki sannan ya iya cin garuruwan su da yaki amma duk mutumin da bai iya cin zuciya da yaki to ko ni zakai banza kai ai babu yaki mahihici kamar yakin da zai canza wa mutum zuciyar shi da tunanin shi to shi kuma fadi da baki in zakai ta fadi har bakin kai cire wannan banza ne a gani a kasa an ce makari ana biki a gidansu ko a gani a ƙasa ake so kai tsaye in Allah ya hada ka mu'amala da wani kafiri kan ma ka wahalar da kanka ka ce za ka mai nasiha ko wa'azi kawai ya gani a ƙasa mu'amalar da za ka yi da shi ta fassara mashi kyawun musulunci ta ba shi fuska kyautawa ta addinin musulunci wannan kadai ya ishe shi wallahi amma in ka ce a karatu za ka mai mu a musulunci a hana ƙarya kuma kamin ka gusace ka fesa guda uku to ya za a iya fahimce ka eh a ce mu a musulunci ana son kyautatawa kuma sai ya ga muna nawa guda uku kamin ka gusa ya za a iya fahimce ka kawai ya gani a aikace wallahi inda dabi'u na musulmi yanzu a duniya yanda musulmi suke da yawa da tarin yawa inda kafkin musulmin duniya suna aikata musulunci wallahi ko wa'azi aka dina wannan aikin kadai ya isa zama wa'azi wani dan kasuwa amaradi wai yake tambaya ta wai ya halatta wasu mutanen China ne suke zuwa wajen shi sayayyan kaya wai in sun zo sayayyan kayan nan to suna zuwa da wani dan gari shi dan garin sai yazo yace mashi dan Allah in mun zo kamin su zo yake riga su yace in mun zo zan zo da mutanen China yanzu idan mun zo duk abin da ka san jikka guda yake ka rubuta jikka bi gare shi daga ba zan kewayo in karbi canji wai duk abin da ake sai da jikka guda shi yasa jikka bi ya kara ma'ana ya kara kudi akan koni in aka kare ci nakin daga baya zai dawo shi sai ya baya ragowar canji kuma gashi a lesi ya rubuta shi ne wai har yake tambaya ta wai ya halatta ya haka wallahi ko da ya tambaye ni ce ai bai kamata ba a ce kai sai ka tambaya ya halatta bai kamata ba a ce sai ka tambaya kamata a ce kai da kanka ka auna abin ka gani ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa zuciyar mai imani ma'auni ce tana auna mai alheri da sharri in ka gilmo da abin da sharri ne shi sai wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato shi abin da ake ce ma alheri biyayya matma'annat ilayhi an-nafs shine abin da rai san na su da shi matma'anna ilayhi al-qalb wa in abdaka an-nas ko da ka je ka tambaye mutane sun yi ta ma fatawa eh je kai ba matsala to kai dai kana jin abin yaya zaka ji ba natsuwa kai ni ba ka ji ba ya zauna ma saboda in dai kai kana da imani a zuciyanka to zuciyanka tana tace alheri da sharri duk lokacin da ka so aikata wani mugu abu zaka ta jin taraddudi ba ka jin natsuwa kai ka ji ba dai in je in tambaya ko ka tambaya an gaya ma to shi kake saboda ni wannan yana nuna da sauranka ai da sauranka to in dai mutum mai imani zuciyar shi ma'auni ce yanzu kana matsayin musulmi kai da ake so ka ba da example mai kyau ga duk wanda ya mu'amala da kai ya ji daɗi wai yanzu shine ma kake neman fatawa wai ka cuci wani wanda kana zaton ba musulmi bane dan cane to yanzu dan girman Allah a kaddara ma sun je sun yi haka sai nace masa kai yanzu ko kun yi haka nan kai ka rubuta mai a kaddara an yi ma bai gano ba kuma an yi ta yi bai ganewa kai ba ka tunanin wannan shikabin da zaka rubuta ko da rigima kuka yi na saidawa duk inda aka je duniya kai za a kada mu domin kai a reki kai ka rubuta shikabi kai kuma alhali shikka guda ya baka kai ba ka da kai wani irin mara kai ne yanzu in ba in ban da dakikanci wace ce a wai abin da yasa an shayin haka da sun ce ba shi karshe fasawa suke su je gaba na ce wallahi a fasa sau dubu ya yi alheri gare ka akan ka karbi wannan duki ka ci domin ayat qur'ani cewa kai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya bashi mafita kuma sai ya azurta shi ta inda bai tsammani ba ai kai saboda tsoron Allah ne zaka fara amma kawai saboda wai kai ya tahiyya ce ba ya tsaye wajen ka sai ka ce baraka biye mai yanzu in kai kai haka nan duk musulmi suka zama irin halin su kenan kuma babu ranar gyarawa kowa shi yake kan riba ta barshi kenan babu ranar zama na kware kowa na da tunani irin naka a yanzu ni in nace ba na mashi gaba za a yi tafiya wani wuri kuma in yaje wani wuri mashi za a yi kai iya karamin tunanin da ke gare ka kenan ba ka tunanin watakila dalilin wannan alherin Allah ya yi mani wani budi na musamman watakila in Allah ya kalli zuciyata ya ga saboda kiyaye dokokin shi ne na yi haƙuri da wannan Allah yana iya mani wani budi sai zama kai zuciyarka ta dunkule ba ta wannan tunanin sai wancan tunanin take yawa dan kasuwanmu ne musulmi ba wai zan can wani ma kafiri ba da ba wallahi dan uwan shi musulmi zai zo sayayya wajen shi in ya shi ya shirge shi ya bige hancin shi sosai kan Allah sa gobe ya dawo in dai yanzu ya ci riba ko shi kawai iya karamin tunanin shi kenan in dai yanzu na cuce shi na ci riba to kai ƙara dawowa ba matsala wani ya dawo shi iya gajeren tunanin da ke gare shi kenan wanda za ka ga saboda kuncin mu'amala in ka kana da alaka da addini ma a gari ana ganin ka ustazu to ta mu kama hadadin bugu ka zo sai akwai ana a aka rama kan latin da kai ne ba da kaza sai ka dibin wai sauki ne da rangwani wallahi an shayi wa ustazai haka shi ustadu kawai da gashi wanda wai ya maida shi irin ga takaran nan kuma sai ya nuna mai wai mutuntawa ne da girmama kai akara maka Allah kai ne masha Allah masha Allah eh ai ina jin wa'azin kuna kokari fa mallan wallahi me za a ba ku takalme ko eh to ga sunan jinka bibi suke amma sai ya ba ustadu shi jinka hudu kuma ya nuna mai wai ya mutunta mai so ma yake mai godiya ya nuna mai wai tauki ya mashi saboda kuncin zuciya da rishin kyautawar mu'amalar mu yau mutum muni mu'amala ya kai inda za a ga yau musulmi ne zai zauna da iyalin shi amma wallahi inda kai inda za a ce duk mutumin da aka je gidan shi aka tambaye matar shi hala yace in dai ka yabe shi dan aljanna ne da wani ya ce to Allah ji kan mu
eh gaskiya ne
shi wani da har ya fara imaginin plastic shi a wuta da za a ce mu'amala mai kyau kowa ya san musulunci yazo da ita ko to a ce kar a yi nisa kawai kowa cikin mu aje a tambaye matar shi ya kin yarda da halin wani in dai ta yabe ka tace ta yarda da kai to kai aljanna direct in kuma tace ko ta yi zugun ko ta kawo wasu kaka to akwai matsala to wallahi da wani haya imaginar shi cikin wuta ya san kawai shi lin tsundum haya wadan ba ma sai an yi tambaya ba to amma wallahi annabi muni yace khairukum khairukum li ahli ko ba hadisi ba manzon Allah yace hiyayyen mutum a cikin ku shine hiyayyen mutum a wajen iyalin shi in ana son a gano kai mutumin kirki ne aje a tambaye matarka a tambaye ta domin me diboha mata saboda matsayinta da kuma luzumtar da take ma alqur'ani sahiba ya kira ta me ma'ana kalmar sahib sahib shine almulazim mai luzumta saboda ita take luzumtar ka take zama da kai mata ce ta kai ta maka sanin da ko uwar da ta haife ka ba lalle bane a ce ta maka wannan sani kana ga mutum in barawo ne shi fa yana iya boye sirrin shi na fata ga kowa amma matar shi ta sani kana ga mutum duk wani abin da yake aikatawa yana iya boye ma kowa amma matar shi ita ta sani ta rabe boye mata kenan wannan magana da manzon Allah ya ce cikakken adalci ne ma'auni babba wanda zai tantance kai waye matarka ce to yanzu kowa ya yarda aje a tambayi matar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi magana yace hiyayyen ku shine hiyayye a wajen iyalin shi sai yace wa ana khairukum li ahli yace kuma ni ne hiyayyen ku a wajen iyalina kuma su iyalin sun mai shaidun haka lokacin da manzon Allah ya ba a Aisha labari na wato ummu zar'a da mijin dago da tajadin labarin karshe sai manzon Allah ya ce to ni na zame miki kamar wato mijin ummu zar'a a wajen ummu zar'a sai Aisha ta ce ina wallahi ya ma'aikin Allah kai kahi mana mijin ummu zar'a a wajen ummu zar'a sheda ce cikakkiya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dabi'un shi da kyawawan halayen shi da mu'amalar shi mai kyau matan shi gaba ɗaya suna mai shaida akan haka duk sun san shi da sifofin shi na hakuri da kauda kai amma yau wani mutum ba wai mu'amalar shi a waje ba iyan shi ma bai raga musu ba yau in ma zai shigo gida kamar dodo ya taho sai ya fara gyaran murya wai ba dama shi ya banka duk kofa a ce to ga babarar yana kowa ya ta karshe kaga ba wai yaran gida ba har uwayen gida kowa na ka kama jikin shi ga azara ilin gidan nan ya shigo yara kita wangaina kai da ake son matsayinka na mai gida kuma musulmi ba ba ma guje ba idan ka tun karo gida kowa na farin ciki ɗayanka suna murna ga babanansu su tarbo ka alamar sun yarda da kai kana kyautata musu suna jin daɗin mu'amalanka amma wallahi wani mutum in ka tarra shi ya saki baki yana wanca kalai yana dariya cikin abukanin shi wallahi ka warba shi ba in ya shigo gida in da shigo gida sai ya ƙara kwakwabala baki wai shi kan matar ya tarina shi ba ce ma haka na aiki gwamnan jaha daga cikin jahohin da Umar ibn al-Khattab yake mulki ya zo ziyara ta aiki ya dawo Madina ko da ya sallama gidan Umar ibn al-Khattab sai ya tarda wani yaro karami bisa cikin Umar ibn al-Khattab yana wasa san ranshi sai ya tsaye yace Amir al-Mu'minin yanzu kai duk girman ka duk matsayin ka duk yanda nake ake fadin ka a cikin gari dan yawon karami zai dora hawan tumbun ka yana wasa sai Umar ibn al-Khattab ya miƙe zaune yace babban magana sai tashi zaune ya kalle shi yace ba ni labari kai yaya mu'amalarka take da iyalinka a gidanka sai yace ina ai ni sun san saura yace ni in na shigo gidana ai sheda ma sai dai mutun yi ta sama sama daga nan Umar ibn al-Khattab yace na cire ka daga gwamna kai baka cancanci ka zama jagoran al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tsaye daga nan aka cire shi ba sai an yi wani sunye ba ko an yi wani reniya ko an bata lokaci kawai kai mutumin banza ne baka cancanci zama gwamnan jiha ba kai tsaye Umar ibn al-Khattab yace ya sarki shi saboda me saboda ya nuna kaga Umar ina cikin manyan waɗanda suka fahimci sirrirkan addinin musulunci saboda haka yana son ya bada sakon cewa addinin musulunci addini ne kyakkyawar mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai san shi ba in yana jin labarin shi da irin sharrirkan da mutane suke yi mashi da ƙaryayyaki da ake mashi na cewa yazo ya raba kan mutane yazo ya wulakantar da manya yayi waye irin ƙaryayyakin nan in mutum yaji yana nesa sai yaji a duniya ba wanda yake kyama irin shi amma in mutum yazo inda yake ya gane shi yayi mu'amala da shi wallahi sai ya koma a duniya ba wanda yake so irin shi ɗaya daga cikin sahabban shi da bakin shi ya bada wannan shaidan yace nayi zama a rayuwata ta duniya bisa gurwar duran duniyar nan babu wanda nake jin haushin shi kai babu ma wanda nake Allah 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 ya bani dama in gane shi in kashe shi yace irin Annabi Muhammad yace inda na mutu a wannan lokacin da na gabanu yace amma daga baya da Allah ya sanya hasken musulunci a zuciyata sai da na kai a duniyar nan kam babu wani mutum wanda nake kauna wanda nake matukar girmamawa yace kai wanda saboda girmama shi da nake yace wallahi ba ni iya cika idona da kallon shi yace da za a tambaye ni in sifanta shi wallahi ba san biya ba saboda girmamawa da nake mai ta kai ba ni iya kallon shi haka in cika idona da kallon shi yace yau na waye gari babu wanda na kauna kamar wannan mutumin wanda tashi ne na hidama yace ina fatan in na mutu a wannan halin in samu wani kaso a wajen Allah to me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koda an mai ƙarya an mai sharri an mai kadari da an hadu haduwa ta farko sai ta ƙarya ta wannan saboda kyawawan tabi'u da kyawawan mu'amalar shi Allah da kan shi yayyabe shi akan haka yake fa bi ma rahmatin min Allah linta
la ma rahmatin min Allah linta lahum
na'am
walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik
na'am
fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
الله تعالى يأتي فبما رحمة من الله سندية الرحمة تعالى لنت لهم شيسا كلوسة سمعاملة دسو ولو كنت فرضا غليظ القلب إِنَّ كاكسا جيمي كوشن حالي ممون معاملة لم فضوا من حولك دانسو مواتي دقا كيوينك aga Allah ta'ala ya haibin manzan Allah ya tabbatar mai da cewa yana da kyawawan ɗabi'u sai sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawan ɗabi'un shi mutum koma wani iri ne babu cewa sai mai arziki ko mai matsayi a koma wane ne in ya zo ya tarda manzan Allah a zaune yana da bukata sai ya kama hannun shi ya kai da shi inda yake so ya saurari bukatar shi ya faɗa mai ya dawo ya zauna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawan mu'amalar shi ana ba mu labari wata tsohuwa wanda labarin ta ya shahara cewa a garin Makka ta ji ana faɗin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ita irin mugun labari ne ya ji a kunnan irin ƙaryayyaki da ake mai da zage-zage da kadari da cewa ya zo da mummunan ɗabi'a da wane rannan kawai sai Allah ya hada shi da ita ta dauko itace sai yace ta kawo ya daukan mata ya amsa ya azabu ta kanshi yayi hakuri da tahiyar ta irin ta tsohi tana tahiya dagwai dagwai yayi hakuri yana biyanta baya sai tana mamaki din da bikin yaran nan tana ta sanya mai albarka wannan yaro Allah yi maka albarka wannan yaro Allah sama uwayenka albarka Allah yi maka za irin addu'o'i da fatan alheri na tsofaffin mutane tana ta yi mai har sai da kai inda ta ya aje itacen zai juya ta sai ta ce tsaya yaro irin ka bai kamata mu kyale ku ba sai mun dora yi muku wasiya akwai wani yaro yana nan cikin garin nan na Makka ya taso ana ce mashi Muhammadu naji labarin yana nan yana bata diyan mutane naji labarin yana nan yana sa arena manya yana koya ma mutane fitsara ba ladabi ba kaza ya zo da wani sabon addini to ya kamata kai hankali da shi yanda kake da dabi'u na kwarai bai kamata ba a ce ka bi irin wayannan mutane irin tsohuwan nan ta kare rabbatuwa manzo Allah bai kace ta ba ta kare gai sai ce ai ni ne Muhammadu kace mi kace ni ne Muhammadu kai ne yanzu nan sai ta ce ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah kai tsaye tan musulunta ta karbi musulunci saboda yanzu jira za ta yi sai an mata wani karatu kuma babu wani karatu ko wani darasi da za ta jira duk wata fasara da duk wani labari ta gano ƙarya ce ya ce kawai tunda ta gani a aikace to babu abin da yayi gaugawan sanya mutum yayi taranda wallahi kamar kyakkyawan mu'amala shi yasa alqur'ani ya koya mu cewa idfa billati hi ahsanu sayya ka tunkuɗe mummuna da kyaukyawa in kai haka maƙiyinka sai ya dawo ya zama ya mahi masoyinka sanka in dai zamana mu'amalanka da mutane mai kyau ce ko to insha Allah duk ma wani wanda ke ma mummunan fasara idan kai haƙuri yau da gobe sai tasa ya dawo daga wannan mummunan fasara amma in da gaske ne dama ba ka da dabi'u to kakkai dibin dan kana da karatu kakkai dibin dan kana wa'azi munanan dabi'unka za su iya sa wato ka zama wani abu ko mutane su karbi ka dan adam musamman musulmi ana zancen musulmi to musulmi dabi'u ne wanda yake da dabi'u yake aikata musulunci a aikace ya yi musulmin da wato kullum shi sai ya sabta qur'ani amma babu aiki da qur'ani saboda haka ɗan uwa musulmi idan mun duba a wajen auratayya manzon Allah ya faɗaitar da mu cewa mu dora kulla auratayya da mutum mai addini ko ya ce mai karatu ne ya ce mu dora an ba da aure ga liman ko wanda ya sauke qur'ani ko wanda ya harjace a cewa ya mai addini waye mai addini mai aikata addini mai dabi'u a aikace shine mutumin aure kuma shine wanda in aka aura ba a yin ladama amma a iya samun mutum ga karatu masha Allah in dai a bude baki ai karatu ne to akwai karatu amma in waye ishi ya kuma ma wani mugun abu wallahi sai kai dibin to shi wannan waye da gaske ka ko dai Fir'aun ne sai kama dibin waye da gaske waye karatun nan waye shine mai yin karatun nan wallahi mu'amalan mu yanzu akwai matsala kwarai wallahi akwai matsala in abinda zai baka tsoro ya girgita ka ba za ka yi zancen ga magarin mutane ba almajirai da iyayenmu malamai su kansu idan ka shigo cikin su wallahi wata mu'amala ba irin ta annabawa ce ha wannan ta wuce ta annabawa sai dai a nemi su iblis wallahi ba ta annabawa ce abinda baya cikin lissahin ka baya cikin tunaninka sai ga zancen ƙarya zancen wato cin amana zancen wani sai yasa nace wani sai ya kashe kama da bakin ciki saboda wanda ba ka tunanin yayi abu in yayi ya yi maka tsaye in ka san dama wani kai wani dama ana tsammani ya iya cuta akwai mutumin da an ce yayi cuta ko yayi zalunci ko yayi ba daidai ba ba a mamaki kai tsaye ko da an ji kawai sai dai a wuce wurin bai zama wata damuwa amma to mutumin da ake tunanin amana da yarda da gaskiya sai a ji to irin wannan ya hicin rai ko da zuciya yake ya babbake ta irin wannan matsala yasa kake ganin cin amana misali in ya fito daga mata ko miji yake da girma sama ga kowa dan mata in ta ci amanan mijinta abin girma ke da kai ba dai bane da sauran kananun cin amanoni duka cin amana ne amma idan mata ta ci amanan miji abin yana girmama ya kaurara ana nuna kaman lokaci yayi go na'am sauran mun tibiyar to insha Allah kenan zan dakata ana amanan maudu'in yana da fadi kuma yana da girma domin na so da in karanto abinda na rubuto ga takarda to na tsaya shi fada da sare hili da samu bana karanto ko ni cikin shi akwai minti 8 ko to bari mu dan karanta wani abu daga shi ginshikin abinda zan gai a takaice shine ginshikin abinda malamai suka ce idan ka tattara su ka tattara dabi'u na kwarin akwai wasu ababe guda hudu wanda malamai suka ce su ne tushen mu'amala mai kyau duk mutumin da ya ga a rayuwar shi yana da waɗannan abubuwan hudu to insha Allah wannan mutum ne mai dabi'u na kwarin in abokinka ne to shi ne in kai ne kai ne in kuma ka duba kai ko guda babu ciki ana nihin kai cikin waɗanda suke da miyagun ɗabi'u wato lambawan ne kai sarki ne sai rawani in dai ana neman marasa ɗabi'u kashi ko ɗaya babu cikin halayenka cikin wannan hukun to kawai kai ka yi zaune a marawani na farko daga cikinsu shi ne kaful ada mai ɗabi'u na ƙwarai cikin babban abin da yake nuna shi mutum ne mai ɗabi'u duk abin da zai fito daga ɓangaren shi na a cutar da wani ko ya ƙuntata ma wani zai iya ƙoƙarin shi wajen kamewa a ce kai dai ka cutar da wani ko ka sanya shi damuwa wallahi ba dai kai ba to wannan alama ce ɗaya ta wanda yake da ɗabi'u na ƙwarai wannan aka ce kafin alama gana ce mai faɗi ko ɗiyanka ko matanka ko abokaninka kai ko kare ka haɗu da shi sai ya kubuta daga cutarwanka to amma akwai kuma kishiyar shigo wanda shi kuma ko tunki ya ta wuce wallahi sai ya cuce ta yanzu nan zaman shi ko ma menene shi kawai shi wato mugun iri duk inda ya je sai ya watsa bana duk inda ya je sai an zai ai hakuri da shi to irin sun wani za ka ji wani hakuri yake yana faɗi ka san ni sai dai ai hakuri da ni haka Allah yi sai ya Allah yi haifar ni haka nan duka sai dai a yi haƙuri da ni to in kaga kai sai dai a yi haƙuri da kai amma kai ba ka haƙuri da mutane to albishirin kamala wallahi kai ɗan banza ne alama ce babba ta cewa kai ƙin ba ka da ɗabi'un ƙwarai kawai kai kullum duk inda ka je sai dai a yi fama da kai amma kai ba ka akwai cikin mutane wanda bai haƙuri ko ba shi in dai za a cuce shi to duk wata ƙoma ta a cuce shi ya san yadda za ya daɗe ta duk wata ƙoma ta ya cuci mutane kuma ya jima da wasike ta ya buɗe ta ta wannan alamar munin ɗabi'a kenan na biyu daga cikinsu shi ne bazilin nada yana cikin alamomi na kyautawar ɗabi'a idan mutum wato yana watsa alherin shi ake ni da alheri idan kai Allah ya sa mutum ne mai wadata mai arziki to kowa ma yana cin amfanin arzikinka ba ka jin wahala wajen amfana da arzikinka idan Allah ya sa kai likita ne kai to kowa ma yana amfana da likitancinka ba ka jin matsala ko damuwa akan kowa ya amfana da abin da Allah ya baka idan karatu Allah ya baka ba ka jin damuwa ko takura kowa ya amfana da karatunka ma'ana abin da kan mallaka wanda kake da to kana iya bayar da shi kowa ya amfana da shi wannan yana cikin alamun ɗabi'u na ƙwarai amma da kaga misali yanzu wani magani na icce ma ne kaɗai ya sani ya san aka ciro kalgo da bawan kaza aka hada yana maganin kaza to sai ga ya kafa muku da shi wani har ya mutu ko shi ko kin shi bai gaya ai ta wani waya ake hada maganin ne haba ai sirri ne amma abin sirri to alaman muguwar ɗabi'a yana cikin alam mutumin da baya da halayen ƙwarai ya zama shi alheri in dai wajen shi za a samu to har abada ba a samun shi duk abin da ya shafi amfana ko a samu alheri in dai daga kotan shi ne to kawai wannan kokari ita ce ba ma a kwankwasa ta da an ce a wani ina ne ake neman kaza a wani ne a wajen wani eh to to ko Allah shi kenan sai ai tutau wajen wani ne eh to shi kenan ko mutum ya samu rana nema ina zan ce in samu a ce wajen wani ne a wajen wani ne eh sai ya dam ya ce a to shi kenan kawai ya san kawai an kai karshe an kullun goma inda wajen wani to da ya zama na kai a dabi'unka mu'amalanka akwai mata alheri da hana shi to wallahi alama ce ta cewa kana da tangarda wani babban shishike daga cikin shishikin kyakkyawar dabi'a ka rasa shi abu na uku malamai suka ce shine talaqatul wajhi sakin fuska in kaga kai abusan kam dari rani kai kullum da an ganka kamar hadari ya hada gaba su lokacin ud kawai kai cikun cikun ba fara'a ba mulmishi babu a kai ba kawa arena in ma magana kake cun cun kake magana ko kai kawai babu zancen sakin fuska a wajen ka in ka saki fuska to mutuwa ce kai to akwai matsala mai dabi'an kwarai a tarihin mutanen kirki babu mai fuska shanu babu mai fuska shanu da zaka ji manzo Allah sallallahu wanda suka san shi wanda suka san suka ce in yazo yana hira da kai wani sahabi ya ce wallahi manzo Allah ba zai taba yin hira da wani sahabi shi ba sai ya dora jin a zuciyar shi anya ba annabi ya hitsan shi sama ga kowa ba saboda kyakkyawan mu'amala duk wanda yayi mu'amala da shi sai zuciyar shi ta dora ya mashi wai anya ba ni ya hitso ba sama ga kowa to kuma irin wannan mu'amala kuma in yema wani ita shi ma sai ya dora jin kai ina ga duka cikin su ni ne gaba to haka manzon Allah yake da mu'amala yace kuma saka cikin sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba ganin shi ba wace ce ka gane shi yana fara'a ba yana murmushi yana sakin fuska ka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka dawo daga wani yaki akan hanyar shi wani mutumin kauye ya zaburo a guje ya kutso sahabban shi manzo Allah yana cikin tafiya fa kawai yazo ya jawo mayahin manzo Allah da ƙarfi har sai da ya burgi ga wayan manzo Allah sai kuda manzo Allah ya ji sai ya ce ya Muhammad yace nazo ne ka bani dukiya naji an ce kai mutum ne mai alheri mai kyauta ni ma nazo ka bani nawa manzo Allah juya wanda yake haka sai mulmushi ko wanda ya juya kawai sai ya mashi mulmushi sahabbaran sai ya bace wani haya kai san da gire na hushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa a bukane shi yace kaga dukiya kaga wancan dabbobin daga wancan dukin zuwa wancan dukin yace je na baka kwashi mutumin ya tafi ya kore dabbobi amma shi yake anya ba zolen shi ake ba a ya kore dabbobin nan yana tafiya na waiwaye wai da gaskiya an bani an bani duk wannan ce da na tula shi da kanshi ma salam tambaya yanzu kamar mutum ne zai zo bara wajen ka sai ya shaje ka alhaji bara na zo ne ka bani ni ma na'am tsakaninka da Allah ka bashi ko ba shaje kai ba ko da zuwa dan mangashe ka kai kai ne alhaji wa na eh to na ji an ce kana da alheri mu ma ba muka san mu to ina ga kai nan ba wai ka bashi kyauta ba Allah ka dai san zunubin da zaka kwasa ka mai mutunta to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan mutumin kyauta kuma ta ba du wallahi mutumin ya tafi ya zama nashi halaka malak mutumin nan an ce ba musulmi bane amma ko da ya shiga kauyen su kawai ba ma zancan musulunta ba wa'azi ya kama cewa ya ayyuhan nasu aslimu ya ku mutane ku musulunta fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr lalle muhammadan nan da kuke jin labarin shi yana bada kyauta irin ta wanda ba ya jin tsoron talauci dan haka ni ina ba ku shawara wallahi ku musulunta kage shi ya zama ne wa'azi ko to abin na karshe ko shine na uku na hudu shine malamai suka ce asidik gaskiya ya zama kai ba za a taba jin ƙarya ba ta fito daga gare ka in dai kai ka yi magana to a kada araya a yi sama a yi kasa a birkita a dama a juya za a tarda ta gaskiya ce ko a karba ko kar a karba kai dai mutum ne mai gaskiya an san ka da gaskiya to ina ga ga ta kudin bahu ya go a ce in aiki kake yanzu mutum yace ya gaskiya mutuwa za ka ga mun bahu sai da yanzu mu'amalan mutane gaba ɗaya ta zama ƙarya wallahi ko mushe ne kai kace za ka riƙa gaskiya cika abokaninka mushe ne za su fara tsanaka cika wannan haba bai iya haraka ba duk abin da aka zo za a yi ko an shirya abin karshe ya bata ko an shirya abin ya bata wai yanzu a wata ma'aikata fannin Niger kudin gwamnati ne aka kawo sai wasu suka ware wani kaso cikin ma'aikatan ya tattaro ma'aikata ana shawara za a yi ne za a yi haba ba hakarami arabi sai wani ma'aikaci karami ya tashi ya ce salamu alaikum jama'a ni dai gaskiya wannan dukiye ta haramci ana ba mu sadarkin mu ya ishe ni wannan ni ban hana ku ba ku raba amma ni dai ba ni yanzu wannan ba ya so da yake wallahi wasu zagi nan suka yi kai mashi wasu kuma maganganu dai bakake kai karshen shi shafkin sai ta neman ya za a yi raba shi daga wannan ma'aikata saboda ka san mutum bacuci bai iya zama da mutum mai gaskiya ko baka ce mai komai ba shi yake kawai akwai matsala ya zo ai kana kallon shi yana cuta kuma ka san cuta yake ko kawai ka zura mai ido ka kalle shi karka ce mai kala wallahi bai da natsuwa shi sai ya kauda ka mataki zai ta dauka to yanzu gaskiya wahala gari yasa ni a fahimta ta wanga na hudun ya yi tsanani ya zama kai mu'amalan ka da maganganun ka da komai naka mutum ne mai gaskiya duk wanda ya sifantu da gaskiya to ya sifantu da babbar dabi'a ta mutanen kinki ko dan ka ba ka makarya in ka ce mai jira in na dawo zan sawo ma kaza to ba wai ka faɗa mai bane dan dai ka rabu da shi a sai ka sawo mashi ka zama kai mutum ne mai gaskiya kawai dan ka karami ma zai fahimci in dai baba yace kaza to kazan nan in kuma baba yace ba zai yi ba to ba bai yi ka yi tsaye kai hi daya to wannan su ne ababe guda hudu wanda malamai suka ce akwai malaman da suka kara na biyar suka ce akwai wato ban suka hada da wancan na sama suka ce banda kamewa game da cutar wato kuma sai ka zama kana da hakurin shanye cutar wai ma'ana kai in an cutar da kai zaka dawo kuma kai ba zaka cutar ba zaka iya shanye wato wasu sun kankara wasu amma dai waɗannan su ne manya-manyan ginshiƙai na ɗarfafun kirki wanda har ma malamai suna ganin duk mutumin da wannan hudun suka tattaru gare shi to kawai ya gama zama mutum mai ɗabi'u ya gama zama mutum mai kyawawan mu'amala muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu a cikin bayin shi masu kyawawan ɗabi'u Allah ya azurta mu da kyawawan ɗabi'u Allah ya nisantar mu da munanan ɗabi'u muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu kurakuran mu da kafofin mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين
وعليكم السلام ورحمة الله من سراري محاضرة دقباكي مالا الله ساكا مشدع الكيري الله شبالنا دا دوبار لوكا تيهي كيزي اكوي مالا منيب ارمغاية